kai ali na dan tejani sunan ka ba rabo da gwani ba ga kafa hasken rana hannu ba zai tare komai ba almajirai a siyasa ga malamin da bai ga zama ba ka maje dan malam amma sanin da ba karami ba in ko mace sardauna na ode ya ba kariyawa amanar ode ni ai tunda dai bazan yi shiru ba in sardaunan nasarawa aligadan gaba da gida ba sakon dare da rawanin ka ne ya baba a fage na siyasa gwanin mushi ake nuna tiyaman local government ka yi shi ba ka bar kowa ba in ka yi commissioner nan ma ba kai ka bar kowa ba ka kare yin commissioner halin ka ban da mai kushewa sannan ka yi SSD a gwamnatin jihar Nasarawa Sara da sassaka sai gamji mai gaskiya ba zai ci kasa ba Aliyu dan tejani mugunta ba ta yi ma komai ba Ka kara haƙuri dai baba garin nasara bai nisa Asada ta ki ga sadaukin kasar mu yan nasarawa Aliyu dan tejani mugunta ba ta yi ma komai ba
Kara haƙuri dai baba
Ka kara haƙuri dai baba shinge na nasara bai nisa Hasada ta ki ka muje dai Aliyu dan tejani Dogaro gun Allah shine kadai ka tangar bai Masu aikin shari na san jukin ku yau yayi sanyi Ba rabo da gwani ba samo kamar salayi layi ga danga kusar yaki ya girman ka ba zubin saura ba
kara haƙuri dai baba garin nasara bai nisa asada ta ki ga sadaukin gasar biyan nasarawa Aliyu dan tejani mugunta ba ta yi ma komai ba
ga jarumi jangwar zo baban gwagwar maya sha kallo an buga an bar kawa zai fito idan ka bullo Gai ka zamo musu filiya in za mu yi kwatancan kwallo Aliyu dan tejani sardauna ba sa an yara ba
Kara haƙuri dai baba garin nasara bai nisa Asada ta ki ga sadaukin gasar biyan nasarawa Aliyu dan tejani mugunta ba ta yi ma komai ba
Mai halin datta ko mai zuciyar azantin gyara Mai abin mamaki ya gagarumin maso ai gyara Ba aƙidar shaho ko mujiya makotan kura Dan masanin mu na lokowa zai guje ba zai dawo ba
Kara haƙuri dai baba garin nasara bai nisa Asada ta ki ga sadaukin gasar biyan nasarawa
Tokai
Aliyu dan tejani mugunta ba ta yi ma komai ba
Bakan ba mi sha zance kowa ya bi ka sai ya yi suna Ga abin aikoyi halin ya bodare ko rana Garkuwan talakawa inda ya akan mune ya yi kuna Bari gujewa kauriya san bai taho shirin wasa ba
Kara haƙuri dai baba garin nasara bai nisa Asada ta ki ga sadaukin gasar biyan nasarawa
Kakai
Aliyu
Na ji daɗi shi ne babban gari isowar kowa Mamba mai alfarma mai arzikin taɓawar kowa Kiyayi duk mai rowa ko za shi baka zai gorawa Shi kwa amanar odeni bai baka dan ya ce komai ba
Kara haƙuri dai baba garin nasara bai nisa Asada ta ki ga sadaukin gasar biyan nasarawa Aliyu dan tejani
Fiya fiya kashe kwari karyar kare da hanzin kura Mai dabarar yaki baya fita ya koro saura Rago abincin tsoro mai fargaba idan ya ji kara rugum amo mai girma motsin Aliyu bai mazo ba gatar na kinyan tsare ku kafi su tunda dai ka girma magana guda ta kyan ka ba kautiya mazajan fama hakuri da kamala sabar ka ce muje in garma Aliyu dan Tijjani wa karkani bazan gajiya ba wada shahantar gulbi turmin tsakar gida dan baiwa a ina nuban haja alu gugan kwaran na hauren giwa a ina nuban haja alu dan bashi dan na hakin kowa Allah ya idda nufin ka baban mu dan ba mai kukawa
kara hakuri dai baba garin nasara bai nisa asada take ga sadaukin ga sarbiyan nasarawa Aliyu dan
arziki na mutane amma ka babu mai jayayya dan kana da karamci wannan halin ya sa soyayya kai da ƴan nasarawa kullun yabo muke da biyayya Aliyu dan Tijjani butulci ba mai mako dai ba ga ilimin addini sannan na zamanin yayi rana mutun take da nagarta baya bari a aikata barna na gaskiyar ka ta bayyana suke yabo kana da amana a gaida san kwandara farfe sa banki in yabo ba iyalai matan gida gurin gwarzona kafin na je kan ƴaƴa ƴaƴa gurin kan babana ajajularai san nake ce uwar gidan mai girma alakara mutunci ba zan ki jinjinar matsayi ba ajajurabi Allah ya kara girma kema ta uwa ta karamci farfe sabon kin gaisuwa ba Hajjaju hadiye zanai gaisuwa gurinki amarya jinjina ga amarya Allah ya kara dumbin baiwa gaisuwar ƴaƴan kana ambato Sulaiman farko shakurumin ka Sulaiman ka tashi a gidan tarbiya baban marabiya Amadu ai bazan manta ba shi ma dai ɗane ɗane gurin mutanen girma Aliyu dan Tijjani wa zai taba ka ban arba ba
kara hakuri dai baba garin nasara bai nisa asada take ga sadaukin ga sarbiyan nasarawa Aliyu dan Tijjani mugunta ba ta yi magomai ba
zalata ta bi san tanko almankura goshin jirgi kai gaje tara iska ka saita ta babu mai makawaiki ako daddaban barkono kariyar mazan mata su wareji tanfa almakura ubane anan gun Aliyu ba wai wai ba
kara hakuri dai baba garin nasara bai nisa asada take ga sadaukin ga sarbiyan nasarawa
zaman lafiya ga gaisuwa gurin babana Aliyu dan Tijani sakonsa ne nake ta isarwa Alhaji Muhammad Sanu Hotel ga gaisuwa nan kaima Nasarawa local government ya man bai dau shirin wasa ba Haruna zakatare akan ka ban yi shiru ba Aliyu dan Tijani zaman naku ba hadin ƙarya ba Kara haƙuri dai baba garin nasara bai nisa hasada ta ki ga sadaukin kasar mu ɗan nasarawa Aliyu dan Tijani mugunta ba ta yi ma komai ba
hasada ta ki ga sadaukin kasar mu ɗan nasarawa Aliyu dan Tijani mugunta ba ta yi ma komai ba
ka kara haƙuri dai baba shinge na nasara bai nisa Hasada ta ki ga muje dai Aliyu dan Tijani sadaukin ɗan nasarawa mugunta ba ta yi ma komai ba